government has abolished all tolls on public roads and bridges.
Lokacin ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken Ofori Atta kenan yayin da yake jawabin kasafin kudin kasar na shekarar 2022 a inda yake sanar da goge shirin karban harajin titi toll levy matakin soke dokan karban harajin ya sanya masu fama da nakasa cikin mawuyacin hali saboda suke da alhakin karban wannan haraji na titi Malam Rashad mai karban harajin titi a Tema dake jihar Accra ya fada wa muryar Amurka cewa tun lokacin da gwamnati ta soke karban harajin ba ya da na ari hakan yasa ya koma titi yana bara
ni gurgure da nake aiki to yanzu matsalar na muke muna titi a cikin gura don wannan sana da muke titi na aiki to kuma minista gaba ya yi shirin to wannan to da ta yi shi ina kira ba mai ya kai kuma da yawa ran don ni gaba da yara zuwa su kuma biya ko kuma baya makanta ce saboda rashin aiki wanda an tsiti da dan kula da su gida
shugaban kungiyar masu fama da nakasa a jihar Ashanti Mr. Steven John ya ce soke wannan harajin ya janyo matsala sosai ga nakasassu saboda ƴaƴan wasu sun daina zuwa makaranta kazalika wasu ma sun rasa rayukansu
a biyansu suna gida suna yunwa da wasu waransu waranda ba su koyo aiki ba sun tsara suna gida waransu sun kuma kan hanya suna rokon kudi waransu kuma sun ciwo suna kwance waransu sun mutu abin da ya gaskiya ya ka damuwa sosai sai ko inda da muke muna so mu sanitize disability front na izo kama muna koma baya kuma kenan bamu da karfin fara da su rokon muna rokon su kaman bamu gani amfanin cire wannan buti ba idan muna rokon su koma su restore wannan aiki
domin sanin kowane mataki ne gwamnati ke dauka akan masu fama da nakasa a kasar na tuntubi shugaban kungiyar nasara mai fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a musulunan musulmi a Ghana wato National Nasara Coordinator Abdul Aziz Haruna Futa a inda yake cewa gwamnatin jam'iyyar MPP ce kadai ta mai da hankali gurin taimakon masu fama da nakasa
government kun ga create a lot of opportunity for disability ba road so kan road so kare ba suke aiki ba in ka duba for example akwai full minister of tourism aka ba shi ibe regional minister kamar kan Hausawa ke fadiwa shi kuma gurgure abin da yake akwai ne ba tubutu nan kadai ne aikin da aka ba ƴan uwayenmu guragu da suke wannan aiki ba amma akwai ma'aikata a biyu wanda aka sa su ciki
gwamnati dai ta ce ta dau wannan matakin karban harajin titi ne saboda kudaden shiga da take samu sakamakon wannan harajin bai ta ga karya ba Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.